taarifa kaifa tadhharu alquwa. Naam, inshallah. Wa idha aradta an ta'rifa kaifa tadhharu alquwa fi hadha aluslub faqra qawl almutanabbi fi ar-ritha. Wa idha aradta, idan kana so, an ta'rifa, kasan kaifa tadhharu alquwa, yaya ne karfi ke bayyanantuwa, fi hadha al-uslub, a cikin wannan uslubi, karfin magana ko kuma hikima ko fasaha. Fakara, to ka karanta qaulul mutanabbi fi ar-ritha, maganan mutanabbi yayin da yake wakan taziya, yake cewa ma kuntu amulu qabla na'shika an ara radwa ala aidi ar-rijali yasiru. Ma kuntu amulu, dacan ni ban kasance ina buri, dami takdimi ta'khiri, an ara radwa, bana ban kasance ina buri in ga dutse, dutsen radwa yana tafiya, yasiru yana yin tafiya, ala aidi ar-rijali, gaba ga mutane ba, gaba da na shiga gabanin abin nan gawanka, wato ma'ana yayi burin ne a ce ya ga dutse gashi yana tafiya gaba ga mutane, kafin a ce ya ga gawan shi wanda yake ma ta'ziya din, ya fi so a ce ya ga dutse gashi yana tafiya gaba ga mutane kafin ganin gawan. Allah kuma sai ya ikon shi ya fara nuna mashi ganin gawan kafin ya ga dutsen. Sun makara kaulul mu'taz, sannan kuma karanta magana ibn mu'taz, qad dhahaba an-nasu wa mata al-kamalu wa saha sirfu ad-dahri ayna ar-rijalu hadha abul abbas fi hadha abul abbas fi na'shihi. Haka ne ko qumunzuru kayfa tasilul jibalu. Sannan kuma ki ibn al-mu'taz yake cewa qad dhahaba an-nasu, ina ai mutane sun tafi rasuwan wannan wanda yake goba ba'da mauti mamduhihi, shine ke cewa ai mazaje sun tafi, kuma tar kamal kamala ma ya mutu, wasaha sarfu dahari shine musibu. Sannan kuma ga musibu nan sun bayyanu, aina rijalu, ina mazaje, ina dakaru, hadha abul abbas fi na'shihi, ku duba ku ga gawan abul abbas a binnan gadan gawa, qumun zuru ya jama'a ku tashi ku miƙe, ku duba kaifa tasiru jibalu, ya duwa suke tafiya, wanda aka dauki gawan shi nan shanak kokarin kai shi makabarta, shine ke kamanta shi da duwa su saboda girman sa ba. Tajidu anna al-uslub al-awwal, zaka samu wancan uslubin na farko, hadi'un mutma'innun, uslubi ne mai kyau, uslubi ne madaidaici kuma natsatsi, wata akwai natsuwa tare da shi saboda abinda faske cikin sa na fasaha. Din ya ce an ara radwa aina yasiru ay ala aidi rijali, wato ma'ana yana son ya kamanta cewa, wato yana son yana takaici ne da damuwa kafin a wuce da gawansa gaba ga mutane, ya so ne a ce ya ga dutsen radwa na tafiya gaban mutane, kumfince nan ko kaga yana kamanta shi da dutse saboda mene, girman sa da kwarjini. To shine yake cewa uslubin farko uslubi ne wanda in karanta shi zaka samu natsuwa tare da shi saboda fasahan da ke cikin sa. Wa anna thani shadidul mirra ay quwwa dhumratin fastawa. Wa anna thani, sannan uslubi na biyu kuma shadidul mirra, yafi ina mai yafi tsananin karfi, azimul quwwa, ko kuma ka tauki almirra da ma'ana ihkam, watan shadidul ihkam waka na biyu mai tsananin kyautatawa ne ma'ana an kyautata shi da kyautata mai tsanani azimul quwwa kuma mai karfin gaske mai girman karfi ne wa rubama kana bi hayati quwwatihi ta iya maiwa ya zama iyakan karfin sa fi qawlihi shine inda ya kawo a cikin maganar sa wa saha sarful dahri aina rijalu musibin zamani da kansu suka yi ihu suka daga mu da suka ce ina mazaje suke thumma fi qawlihi sannan kuma zaka iya fahimtar karfin haka da kace maganar su da yake cewa qumun zuru ku mike ya jama'a qumun ku mike unzuru ku dubi kaifa tasirul jibalu ya yaduwa su ke tafiya gawa ne fa aka wuce burshiyo shine duwa su ke ke babun nan ya kamanta shabaha mamduhu bil jibal limajtamala kullu minhuma min al karama wal baha wa jumlatul qawli dun kullun zan ce dai inna hadha al uslub kaga wannan uslubin yajibu an yakuna jamilan ra'ian ya wajibu yazanto mai kyau ne mai kayatarwa badi al khayal mai kayan hoton zuci ma'ana wanda ke zai baka dama ka iya kirkirin sunan zuci wanda ke kuma sakamakon kinsa shine zai baka wannan dama din thumma wadihan qawiyan sannan kuma gashi ya fito ne bayyananne qawiyan mai karfi wa yadhunnu an-nashi'un fi sana'ati al-adabi mastasu a cikin sana'an wannan ilimi na adabi suna dauka cewa annahu kullama kasul majaz duk lokacin da aka sami majaz ya yawaito a cikin magana na adabi wa kasartu tashbihat sanan tashbihuha suka yawaito wal akhila da kuma surori na zuci kasan mai waka sai amfani da kalma da kalma ya siffanta maka wani abu ko ya kuma aro wata kalma ya amfani da ita yana nufin kaza ne wanda zai baka dama ka kirkiro hoton zuci dinka iya fahimtar dama da daraja da kima na wanda yake maka magana akai fi hadha al-uslub zada husnuhu to wai kyan wannan fanni na al-uslub al-adabi yana karuwa ne dalilin samun kalmomi majaz da kuma tashbihat haka wadin suke zato wa hadha khatam bayyin wannan bayyananan kuskure ne ba dole ne sai an samu tashbihat da istiarat ne al-uslub al-adabi zai zanto ya kayatar ba fa innahu la yadhhabu bi jamali hadha al-uslub akthar min at-takalluf wannan bai tafiyar da wani abu na kayan wannan uslubi na al-uslub al-adabi fiye da ma sa mai magana ya ta takallufi ya ta matsa bakan shi ya ta wahal da kansa shi dole sai ya zo da usluboba na kinayoyi da istiarat da majazat da tashbihat da zai baka dama ka gane kayan maganar sa wa yufsiduhu sharrun min ta'ammudis sana'a na wala yufsiduhu sharrun min ta'ammudis sana'a sannan kuma wa sharrun min ta'ammudis sana'a la yufsiduhu an kai takaddin ibara sannan kuma mafi sharrin kokarin takallufi a wannan sana'a din ba zai lalata irin wannan uslubi ba idan an kawo din ma'ana in an kawo tashbiha da kina da sauransu to ba zai lalata ba zai sa ya dace ba still dai za a samu wani abu na kyau da kai wana taqidu annahu la yujibuka qawli sha'ir kuma sannan mun tabbatar da cewa maganar mai waka ba zai wayi ba kama sha'a ba saboda an sami majazat a cikin maganar sa fa amtarat lu'lu'an min narjisin wasaqat wardan wa addat 'ala al-unnab bil barad dake cewa fa amtarat lu'lu'an sai ta zama mana ruwan lu'lu'u min narjisin na abin nan na narjis wani abin nan ma'adini ne kamar lu'lu ko zinari kuma kamcin wannan sai ta mana ruwan wannan lu'li'i na narjis ko kananan lu'li'i sai ta zubo mana kananan lu'li'i wasa kad wardan sannan kuma ta shayar da wasa kad wardan sai ta shayar da wani ruwan gurin sha su suna cikin bukatun kayatuwa da kin da Allah ya mata. To shayar da gurin sha ma'ana ta kayatar da gurin da ya kamata mene a kayatar wa abdat bil baradi sai ta yi cizo bil baradi da kankara alal unnabi akan unnab unnab wani fure ne wanda yake da yaya kaman yatsu al baradi nan yana nufin hakoranta ne ita wucin da wanda mace ce yake yabo to kaga anan da yace fa amtarat lu'lu'an min narjisi ko min narjisa sai ta yi ruwan wani lu'ili da narjis ruwan lu'ili anan ba wani ruwa ne ko wani sinadari ne ta zama musu ba a'a yana ta bayyana musu ne cikin suda mai kyau da kai shine yake kamar ya aro kan ma yana nuna yadda ta kayatar da su sannan kuma saqad wardan wirdan ba wai ta shayar da wani mashaya bane a'a su da mata ai suna kwadayin ganin ta ko dan su ga jirkenta saboda kin da Allah ya mata su kayatu to shikenan ganin da ta yi ganin da suka yi mata shine kamar ta shayar da wani mashaya wannan duk istiara ne sannan wa addat alal unnabi sai ta cizo kan unnab wannan ya'yan itatuwa kamar yatsu bil baradi ma'ana bil asnan ku duba saboda hakora suna da haske kun bincike ne ko kamar yadda kankara ke hadike da haske to shine sai aro kalman kankara da ma'anar mene majazi ne nan da ma'anar mene da ma'anar hakora to yanzu kaga dai gashi waka ce akai ga istiara a cikin ta mai yawa to amma dai ba zai kayata da kai ba wato ina gaskata maka cewa ba wai yawan tashbiha da istiara shike kawo kyau jauda na Allah wannan uslubi na al-uslubil fanni ba hadha wa min as-sahli alayka hadha wannan shine bayani wa min as-sahli alayka yana daga cikin abu mai sauki a gare ka an ta'rifa kasancewar annash shi'ra shiwaki wa nasr al-fanni da kuma rubutun zube a wannan fanni na adabi kuma mautina hadhal uslubi annan ne ake samun irin wannan uslubi uslub adabi wato ma'ana al-uslub al-adabi ana samun shi ne wajen waƙoƙin larabawa da kuma rubutu na adabi da aka rubuta fa fihi ma yastahiru yana karuwa ne a cikin su wa fihi ma yablugu qunnatul fann kuma a cikin su ne wannan uslubi na al-uslub al-adabi yakan kai kololuwan wannan fanni din wal jamal da kuma kyau to adai take cewa wannan shine takeitaccen bayani akan abin da ya shafi al-uslub al-adabi kuma shi kamar yadda muka ji al-uslub al-ilmi ana samun shi ne a wajen rubuce-rubuce na ilimi kaman tauhidi fiqh kaman tafsiri da kuma kamar cewa nan ne ake samun al-uslub al-ilmi shi kuma al-uslub al-adabi ana samun shi ne wajen waki da kuma sauran abin nan rubuce-rubuce na adabi so insha Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya kai mu sai mu tashi al-uslub al-uslub al-khitabi insha Allah Allah ya samu dace abinda Allah ya ba mu iko mu karanta dai Allah ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fitar da mu kuskure ne kuma kun gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk